More music at houseofsongs.com.
Ina da dawa kai da sai in mai she kusara kai labiba labiba labiba
Hassan na maka faro soyayya yau gashi mun cika buri.